far. And it's too much for us, we have to take. But our hearts are the easiest thing we can break. And I talk to the filth, and I walk to the door. I be deep in myself, and I want to get more of that stuff. Of that stuff. pleasure. What would I be if I could be free? I couldn't even walk. You trip me up, but you break me in two, and you throw me away, and you spin in my cup. You trip me up.
Da 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 da